each tablet 500. So this card here is 5,000. And presently you can hardly see.
It is colorless, it is tasteless, and it is odorless. And this is the drug used in kidnapping, in robbing.
Commander Hukumar Yaki da Shada Mafata suna bin kwayoyi kenan wato NDLEA a shirar Adama Mr. Yakubu Kibo ke nuna manema labarai wasu mugan kwayoyi da kuma tabar wiwi da kudin sai kai naira miliyan 15 da madillalan kwayoyin da aka cafke kuma baya ga mugan kwayoyi da kuma dillalan da aka kama hakanin kuma jami'an hukumar ta NDLEA sun na cafke wani mai kwarar jama'a da mai neman kudin fansa Yakubu Kibo ya ce a cikin wannan wata na Satumba kawai sun na cafke dillalan mugan kwayoyi 24 batun da yace na da tada hankali
to domin haka idan mu iyaye muka ga hannun yaro ko ina ya lalace haka ko cinyoyi haka da sun da cewa yana yin makanshi alluran penta sannan akwai wani dattijo kuma mai ya ce shekarun shi 59 to amma na san ya fi 59 to mun kama shi ya je prison ya yi shekara 5 a cikin prison ya karo stabbing sai ya dawo kuma da ya dawo kuma sai kuma ya koma yana sai da ita taba wiwi shi ne muka kamo aka ta kamo shi kuma yanzu dama sana'a ce dama sana'a shi ce kaman dai wannan kadin kayan nan da muka kama din nan duka yanda kake gani su nan suna iya yin miliyan 15
gani yadda matsalar sha da fatoci mugan kwayoyi ke kara ta'azzara a yanzu yasa hukumar ta NDLEA hada gwiwa da wasu kungiyoyin sa kai irin su Alliance for Youth Awareness Afia Hajja Binta Adam Khalid da ke ma zama director cibiyar ta ce fa dole ne a tayi tsaye da miyaki da wannan matsala da ke kara habaka
amma mafi girman al'amarin shi ne rashin aikin yi saboda idan ka duba mafi yawa daga cikin yan shaye-shayen nan akwai masu digiri akwai wanda suke da NC akwai wanda suke da diploma akwai wanda har suna da masters kenan idan ka duba ba rashin karatu bane da lura a rashin aikin yi ne zaman banza ke kawo musu wannan idan akwai abin da zai dauke musu hankali to shaye-shayen ba a samu sai yanzu mu da ya zama mun za mu tsaya tukuru muna yaki da ai duka yaran idan muka zo ya zama mun samu sambar shaye-shayen kokarin da muke shine mu ba su wani aiki da za su engage kansu akai to yanzu idan suka engage kansu kwata-kwata ma tunanin shaye-shayen baya zuwa gare su
to ko me irin waɗannan kungiyoyi ke yi a yanzu hai layu daga Hajja Binta
kai kyakkyawan alaka da fahimtar juna tsakanin mu da hukumar yaki da fatauci da miyagun kwayoyi wato NDLEA wanda mukan samu tattaunawa da tuntuɓar juna tare da su lokaci zuwa lokaci wanda a ƙarƙashin wannan tuntuɓa da muke wa juna ya sanya su hukumomin har sun samu daman haɗa kawunanmu dukkan ƙungiyoyi da suke nan Adama masu ƙoƙari akan taimakawa al'umma akan wannan harka wanda har mun yi ƙoƙari a tsakaninmu irin waɗannan ƙungiyoyin mun fitarwa da kanmu da forum wanda muke tuntuɓar juna a kai wanda duk wanda wani abu ya shige masa duhu daga tashi kungiyar zai iya tuntuɓa ɗaya kungiyar domin samun tallafi wannan yana ɗaya daga cikin nasara na nan kusa da zamu ce mun samu tunda akwai fahimtar juna tare da taimakekeniya a tsakanin
kamar da alƙaluma ke nunawa kwayan watannin nan akwai 'yan Najeriya da dama da aka cafke ko yankewa haddi a wasu ƙasashen waje kan laifukan fatocin miyagun kwayoyi lamarin da masana kuma ke cewa dole ne a tashi tsaye Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Amurka, daga Yola a Najeriya.